Lokacin Easter da na Ramadan lokuta ne biyu masu daraja ga mabiya addinin Kirista da Musulunci a duniya baki daya, kuma lokuta ne da mabiya addinan kan ƙara azama domin samun kusanta ga Ubangiji. A Najeriya, wasu lokuta idan ana gudanar da wata hidima ta addini, akan samu mabiya wani addini suna taya tukurorin su murna ko kuma wata hidima, kamar yadda ya sha faruwa tsakanin mabiya addinin Kirista da Musulunci. Wannan karon da lokacin Easter ya fado cikin watan Ramadan sai ya ƙara ƙarfafa gwiwar cuɗanyar mabiya addinan, kamar yadda ya faru a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda mabiya addinin Kirista suka taya musulmi buɗe baki na azumin da suka gudanar.
Sunana Reverend Falenu Hubala daga Our Lady of Perpetual Help Catholic Church dana Sokoto. Ka wannan yakan bunƙasa zamantakewar ƴan ala domin zaman lafiya musamman a cikin ƙasar mu Najeriya da muke fama da tashin da matsaloli da yawa a cikin wannan ƙasa ta mu. Saboda haka wannan yakan bunƙasa zamantakewar ƴan adam da kuma fahimta addinai daban-daban yadda yake taimakawa domin a samu zaman lafiya a cikin ƙasa.
Wannan cuɗayar da yake bayan zuwa aka fara irin ta ba tsakanin mabiya addinan guda biyu, to ko wani tasiri za a ce an so magani wanda kan iya sa a samu biyan buƙatar irin wannan haduwar? Comrade Abubakar Melato YDO shine shugaban kungiyar wanzar da zaman lafiya da walwala a cikin al'umma a Najeriya.
A duk kuma shekara muka samu ƙari fiye da irin yadda kuka gani a yau, muke mu haɗu mu yi makasa addu'a domin yanayin da ake cikin na ƙalubalen tsaro. Mu yi addu'o'i kuma mu zauna da su kansu bangaren Kristocin. Duk da kuma alhamdulillah cewa Sokoto ba mu cikin jiha wadda take da matsala ta rikicin addini, amma dai tabbas akwai rikicin ƴan bindiga, akwai rikicin matasa, yawan ɗauke-ɗauke ko kuma irin sati shanu da sauransu duk ana iya samu.
Duba da irin yanayin da Najeriya ta samu kanta ciki a halin yanzu, ya ƙara karkata tunanin mabiya addinan akan cewa irin wannan haɗuwar za ta taimaka ga warware wasu daga cikin matsalolin da ke addabar jama'a, kamar yadda shugaban kungiyar baƙi mazauna Sokoto Ishaya Bagai yake gani.
Gaskiya ita ce gaskiya. Idan muka ci gaba haka, ina ganin shaitan ba zai shige mu ba, zamu ci nasara. Kristoci, inda zamu shiga cikin littafai da muna karanta, ita littafin mai tsarki Bible kenan, da shi Qur'ani namu da muke karantawa kullum, inda zamu bi ba zamu samu banci ba. Komai magabata sun yi tafiya tare, kuma sun yi addini na gaskiya, ba samu yin waɗannan abubuwa da suke faruwa ba.
Wannan haduwar na faruwa ne lokacin da ake samun rahotanni na kai hare-hare ga wasu al'ummomi a jihohin Sokoto da Kebbi da ma wasu jihohin arewacin Najeriya, inda ƴan bindiga ke kashewa da kuma satar mutane domin neman kuɗin fansa. Duk da yake mahukunta na cewa suna iya bakin ƙoƙarinsu wajen shawo kan lamarin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.